الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لديكم ولديني نيبو mamal lakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 7 ga watan Rajab shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 5 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am a bambanci tsakanin mi bambanci tsakanin mi wai bambanci tsakanin zaka da zalika kwarai akwai bambanci ta fuska wanda yake na yaren larauci shi misali za ana amfani da shi lokacin da za ka yi nuni ga wani abu wanda yake kusa da kai sai ka ce za to shi ne ake kara ha'un wannan ha'un suna kiranta littambi sai a ce ha za wannan idan ya kasance akwai tazara tsakaninka da shi kana hango shi to za ka iya cewa za ka amma idan ya kasance yana nesa da kai shine ake amfani da zalika shine iya bambanci za zaka zalika na wai dangane da sanya yatsa a baki lokacin da mutum yake arwalla wajen kurkure baki sanya yatsa a baki baya da asali yin aswaki a lokacin da mutum zai yi arwalla wannan sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi ne sahihi manzon Allah yake cewa laula ana ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma a kulli wudu manzon Allah yace ba dan kada na tsananta ma al'ummata da na umarce su da yin aswaki tare da dukkan wata arwalla rashin tsoron yi wato ya zamanto abu ne mai tsanani akan al'umma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce mu ba inda ya umarci mu to da ya zama wajibi akan mu dole ne idan zaka yi arwalla sai ka yi aswaki to dan jin tsoron kar abin ya tsananta ga al'ummarsa manzon Allah ya bar mana abin a matsayin sunna ce amma sunna mai karfi don haka lokacin da ka tsugunna zaka fara arwalla kafin ka fara arwalla ake buƙatar ka sanya iccen aswaki kai ko kuma bayan ka wanke hannuwanka kafin ka kurkure baki sai ka sanya iccen aswaki ka goga ka goga ka goga ka goga sannan sai ka sanya ruwa ka kurkure bakinka ka shaka a hanci to shine malami iziya Allah ya ji kansa yake cewa idan mutum bai samu iccen da zai yi asuwarki da shi ba laifi zai iya sanya yatsar shi ya asuwarki da ita illa kasancewar dalili dai tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin iccen asuwarki shine ake buƙatar mutum yayi idan mutum bai yi abin samu iccen da zai yi asuwarki maganar ya sanya yatsa to wannan yana buƙatar wani dalili wanda yake na musamman illa kasancewar sai dai kace a cikin hadisin ba ma maganar ayar wannan sanan shafar kunne shi ma hadisi ne wanda yake daban don haka hadisi malamin abinda yasa yazo baka ga ambaton waɗannan abubuwa shi ya takaita ne akan duk hadisin da zai shigo da shi a cikin wannan littafi sai hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan ingancin sa ko da al-Imam al-Bukhari ya kadaita da riwayar hadisi ko al-Imam Muslim to ba maganar yazo da shi sai hadisi wanda yake muttafaqun alai dan haka waɗannan sauran hadisai ne ingantattu dangane da shafar kunni da yin asuwaki da sauransu waɗannan sai dai kasancewar irin su bulughul maram anan ne zaka iya tattaro waɗannan hadisai gaba daya waɗanda suke bayani akan abin da ya shahi sifar arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifa wadda take cikakka
wannan
duk
da duwa da
bandai alwala na'am
ya sallama karfa
eh
sai dai
wai bayan mutum ya yi arwalla sai aka masa aski ko ya yanke farcensa shin zai koma shafar kai kuma zai koma wanke kanun yatsotsin shi ma'ana saboda yanke farce da aka masa a takaice mutumin da bayan ya yi arwalla ya yi aski ko yanke farcensa ba maganar koma shafar kai ko kuma koma wanke yatsotsinsa an gane ko domin kasancewar wannan mas'ala malamai sun yi magana akan ta ba maganar maimaita shafar kai ko da mutum ya riga ya yi sallah ko bai yi sallah ba maganar sake shafar kai darasi dai gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen wato shine hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda ke bayani dangane da fadla ta arwalla wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu manzon Allah ya ce lalle al'ummata a ranar kiyama za a kiraye su wato masu farar fuska masu farin kafa kamar yadda bayani ya gabata lafazin ghurra jam'i ne na agar idan aka ce al'agar ma'khuzun ne min al-ghurra ma'ana mai farar fuska shine ake kira da al'agar lafazin muhajjalin shi an ciro shi ne daga at-tahjil at-tahjil shine farin kafa irin yanda ake samu ga dawakai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle al'ummata a ranar kiyama za a kiraye su lokacin da za a lissafa musu aikin su da wannan lakabi ake kiran su gurran muhajjalina min atharil wudu manzon Allah yace saboda gurabun arwalla yanda muke wanke fuska mu wanke hannuwa mu wanke kafafuwa to da wannan alama za a bambanta tsakanin dandima da dan kabewa ma'ana mu'minai daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama da wannan sifa za su tashi Allah ya sanya mu a cikin su to dan haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yace fa man istata'a minkum an yudila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al duk wanda ya samu dama daga cikin ku da zai tsawaita wato farfarinsa to ya tsawaita wannan ba fada bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato fada ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wannan kwa malaman hadisi suna kiran shi al-idraj wanda shi al-idraj in ma ya kasance a farkon hadisi ko ya kasance a tsakin sa ko ya kasance a ƙarshen sa a farkon hadisi kamar hadisin da ya gabata na wailul lil aqabi minan nar shi ma wannan an samu karin lafazi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa asbigul wudu a wailul lil aqabi minan nar ku kyautata arwalla domin manzon Allah ya ce tsananin azaba ta wuta ta tabbata ga ma'abuta dugadugan da ba a kyautata wanke su. Dan haka kuma anan sai muka samu idrajin a ƙarshen hadisi da manzon Allah ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu. Abu Huraira sai ya zo da lafazin sa sai ya ce fa manista qa aminkum an yudila ghurratahu falyafal. A takaice dai alama ce wanda Allah yake banci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita, wanda wannan hadisi ya isa ya nuna mana fadala ta arwalla, wanda ba kowa zai tashi da wannan alama illa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi na yau za mu tashi sabon wani babi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul khala'i wal istitaba. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato ladabba na shiga makiwayi, ko kuma mu ce na shiga ban daki, wal istiqabati wato da neman tsarkaka. Ma'ana a takaice shi wannan babi iya abin da ya kunsa na bayani ladabba na shiga ban daki, da yanda ake zama idan an shiga, kuma da yanda ake fitowa, da yanda ake wato gusar da kazamta, shine ma'ana in ma ba wali ko bayan gari, shine iya abin da baban ya kunsa. Shi lafazin al-khala a yare wanda yake na larabci shine al-makanul khali, ma'ana wuri wanda yake gohintacce. Amma a shar'ance idan aka ce al-khala, malamai suka ce al-makanul mu'addu li qada'il hajati min bawlin aw ghayr, wuri wanda aka tanada domin biyan bukata in ma bawli ko bayan gari. Wannan wuri da aka tanade shi saboda biyan bukata shine ake kiran shi da al-khala, wanda a yaren Hausa in ma a ce ban daki, ko kuma a ce makewayi, ko kuma a ce bayi. Shi lafazin al-istibaba shine kenan malamai suka ce tadhirul qubuli wad-duri min athar al-bawli aw al-ghaidi bi hajarin aw ma, wato tsarkake gaba ko baya dangane da bawli ko bayan gari in ma mutun yayi amfani da dutse ko yayi amfani da ruwa, shine ma'anar al-istidaba. Wannan na nuna mana cikar shari'a ta musulunci, domin shari'a ce cikakka wadda ba ta da gibi, wanda duk wani bangare daga cikin bangaranta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya cika mana baya bukatar wato wani ciko. Idan ka dauka bangaren aqida, shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shari'a ce cikakka. Bangaren duk abin da ya dace musulmi ya kudirce a zuciyarsa, da abin da ya kamata ya watsar da shi kar ya saka a zuciyarsa, shari'a ta musulunci sai da ta bayyana mana. Haka idan ka dauki bangaren ibada, ka dawo bangaren mu'amala da bangare wanda yake na ladabba, shari'a ta musulunci ba ta bar wani abu wanda zai amfani al'umma face sai da ta bayyana shi, ta kwadaitar da shi, ta ba mu'minai kuzari akan aikata shi. Bata bar wani abu wanda zai cutar da al'umma face sai da shari'a ta musulunci ta bayyana da shi. To dan haka kasancewar hadisi ya tabbata a cikin Sahihu Muslim, Salman Allah ya kara masa yadda wata rana mushrikai suka ce da shi kada allamakum nabiyukum kullu shay, wai haka ne tabbas ne manzanku ya karantar da ku dukkan komai, hatta al-qira'a, hatta da yanda ake tsugunni. Salman yace ajal, yace kwarai manzon sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da kuka sani ya karantar da mu daidai da yanda zamu tsugunna in mun je biyan bukata, manzon Allah ya nuna mana yanda zamu yi. Sai yace laqad nahana an nastaqbila al-qibla bi ga'ibin aw bawlin, tabbas manzon mu ya hane mu in mun je mun tsugunna zamu biya bukatun mu bawli ko bayan gari, ya hane mu mu fuskanci al-qibla domin yin bawali ko kuma bayan gari. Sai yace aw an nastanjiya bil yamin, sannan kuma ya hane mu wato mu yi tsarki da hannun dama. Sai yace aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, ko kuma da zamu yi tsarki, ma'ana da kasa da duwatsu guda uku. Sai yace aw an nastanjiya bi raji'in aw adli, kuma haka manzon mu ya hane mu wato mi tsarki in ma da kashi wato ko kuma da kashin dabba ma'ana kamar kashin jaki wannan kenan yana nuna mana shari'a ta musulunci ba ta bukatar wani ya zo da ra'ayinsa ko wata gwaninta shi duk wani abu wanda zai kusantar da mu da ubangiji tabaraka wa ta'ala manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana duk wani abu wanda zai nisanta mu da ubangiji tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba sai da ya tsawatar da mu wanda ga yafa daidai da yanda zaka tsugunna ka biya bukatunka ko bawani ko bayan gari da yanda zaka gusar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya nuna mana shin a iya tunaninka akwai wani abu wanda yake mafi muhimmanci na ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai kyalibi bayyana ma al'umma ba don haka maganar wani yazo da wani abu a yau da sunan ibada wannan ko yayi ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba sai da Allah ya cika addininsa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا don haka al-Imam Malik da yake kallon nan aya sai yake cewa duk mutumin da ya rai cewa a cikin addinin musulunci akwai wata kyaukyawar bid'a al-Imam Malik yace wallahi tabbas ya rai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya harinci ubangijinsa ya masa magudi ya boye wani abu bai isar ma al'umma ba al-Imam Malik yace domin ubangiji ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah yace a yau na cika muku addininku wa atmamtu ni'mati alaikum na cika ni'imata akan ku ku jama'a ta mu'minai sai yace waraditu lakum al-islam dinan kuma na yarda muku da cewa musulunci shine matsayin addinin da zai amfani mai shi a wajena a gobe kiyama Imam Malik sai ya ce fa malam yakun yawma idin dinan fala yakun al-yawma dinan duk abinda bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yanda za a yi a yau ya zama addini dan wani ya kirkire shi to anan mushrikai ne fa suka ce ma Salman al-Farisi wai an ce manzon ku ya karantar da ku komai hatta da yanda mutun zai tsugunna ya biya bukatun shi Salman yace wallahi kwarai da gaske duk wani abu da ku sani manzon mu ya karantar da mu yace daidai da yanda zamu tsugunna mu biya bukatun mu manzon Allah ya nuna mana shi yace da mu in mun zo mun tsugunna zamu yi bawuri ko bayan gari to kar mu sake mu fuskanci al-Qibla kuma yace kar mu yi tsarki da hannun dama kuma kar mu yi tsarki da kasa da duwatsu uku yace kuma kar mu yi tsarki da kashi wato ko kuma da kashin dabba wanda duk bayani zai zo akan su insha Allah nan gaba kenan wannan yana nuna mana cikar shari'a ta musulunci ba ta da gibi duk wani abu wanda yake mai sunan ibada tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya bayyana mana iya abin da yake kan mu muje mu karanta in ba mu sani ba mu tambayi malaman sunna kamar yanda wato mai akhdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmallahi fihi wa yas'ala al-ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam shine yace baya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki mai sunan ibada sai ya san menene hukuncin Allah game da aiki idan ba shi da sani anan sai yace wa yas'ala al-ulama'a ya tambayi malamai ba haka bai kyale ka ba karazi ba cewa duk wanda ka gani da babbar riga shi zaka tambaya sai yace ka tambayi malamai in ka tambaye su kuma kai koyi da waɗanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa allazina yadulluna ala qa'ati llahi wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan al-hadithu thani 10 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance idza dakhala al-khala'a idan yayi nihin shiga bandaki an gane ko nan idza dakhala al-khala'a karkace idan ya shiga bandaki a idan yayi nihin shiga bandaki kenan idza arada dukhul al khala'i idan yayi nihin shiga ban daki dan addu'ar kafin ya shiga yake ba sai bayan ya shiga ba wannan dide yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qara'ta al qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim kaga ai ba sai ka gama karatun al qur'ani gaba daya sannan zaka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim abinda Allah yake nufi da wannan aya a lokacin da kai nihin karanta al qur'ani to kafin ka fara karatun ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim to dan haka anan da yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al qala'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle ya kasance idan yayi nihin shiga bandaki dan haka da a karkashin wannan lafazi malan ya ciro yayi wannan tarjuma me yace babul khala'i wal istibaba qala sai manzon Allah yace allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is ya Allah lalle ni ina neman tsari da kariya da kai minal khubuthi dangane da masajen aljannu wal khaba'is da matayansu amma kafin wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bismillahi domin hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shamaki wanda ke kasancewa tsakanin al'aurar ƴaƴan adam da idanun shaydanu ko kuma mu ce da idanun aljannu manzon Allah yace dayan ku idan ya aje tufafinsa da zai ce bismillahi to dan haka wannan yin bismillah ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da mutum zai shiga bandaki to amma idan yayi bismillah bayan ta ne zai biyo da wannan addu'a sai ya ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika ya Allah lalle ni ina neman tsari da kai domin lafazin a'udhu ma'khuzun ne min al-isti'adha idan aka ce al-isti'adha shine al-iltija wal ittisam neman mafaka da kariya kenan ya ubangiji na lalle ni ina neman tsari da kariya da kai min al-khubuthi wato dangane da mazajen aljannu lafazin al-khubuthi idan aka ma ba'un kin rufa'a aka ma kha'un kin rufa'a jam'i ne kenan na khabith idan aka ce khabith wato shine namijin aljan wanda yake shaydani kenan wanda ya kai gaya a wajen sharri da mugunta tare da cewa mafi yawan marwaita ba'un kin suna mata dauri min al-khubuthi an gane ko min al-khubuthi idan aka ce al-khubuthi kenan wannan abin da ake nihi kenan game da dukkan wani sharri da wani mugunta dan haka malamai suka ce wannan lafazi yafi fadi saboda bai takaita ba akan kenan shaytanu wadanda suke maza da matansu wanda riwaya ce tabbatacciya min al-khubuthi ba'un kin kenan sai kamata dauri to shine yace ya Allah lalle ni ina neman tsari da kariya da kai min al-khubuthi dangane da mazajen aljannu wal khaba'is wato da matayansu wannan kasancewar Anas dan Malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda wanda iya rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a birnin Madina ya kasance tare da Anas dan Malik domin tun a ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi isa Madina sahabbai suna kawo masa iya gudunmuwa Ummu Sulaim Allah ya kara mata yadda ta kamo hannun danta Anas tace ya Rasulullahi ga gudunmuwa ta iya abinda nake bukata ya ci gaba da yi maka hidima iya rayuwarka wannan Anas sai ya zamanto dan gaban goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani aikace aikace na gida shi yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwashi tsawon shekara 10 iya zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a Madina wanda a ƙarshe manzon Allah sai da ya masa kyaukyawar sakamako wanda daman dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka taba masa alkhairi ba to manzon Allah sai yayi kokarin sakauta maka alkhairin da ka masa wanda ma umarni ya mana cewa duk mutumin da ya kyautata maka ya maka wani alkhairi manzon Allah ya ce yi kokari ka sakauta masa idan baka samu abin da za ka sakauta masa manzon Allah ya ce ka ci gaba da yi masa addu'a ta alkhairi har kaga cewa wannan addu'a da ka masa ta kai gurgurdan iya alkhairin da ya maka to dan haka anan mahaifiyar shi ta nemi cewa ya rasulullahi kar amanta da shi manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya hada masa waɗannan abubuwa guda hudu abu na farko manzon Allah ya ce ya Allah ka tsawaita kwanuka rayuwarsa abu na biyu manzon Allah ya ce ya Allah ka yawaita dukiyar shi abu na uku manzon Allah ya ce ya Allah ka yawaita masa yaya addu'a ta hudu manzon Allah ya ce ya Allah ka sanya aljanna ce makomar shi wanda gaba ɗaya waɗannan Anas dan Malik bai bar duniya ba sai da Allah ya tabbatar masa waɗannan abubuwa abu na farko dai Anas dan Malik yana ɗaya daga cikin sahabban da suka samu tsawon kwana saboda yana kusan na ƙarshen sahabban da suka mutu a birnin Basra lokacin da ya mutu a birnin Basra ya haura akan shekara 100 wanda ya rasu a shekara ta 93 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan bayan manzon Allah ya bar duniya ana sai da ya kwashi shekara 83 bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwashi shekara 83 sannan Allah ya masa rasuwa kaga anan kuma ya yi shekara 10 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaddara cewa yana da shekara 10 manzon Allah ya zo Madina kenan aka dan shekara 103 wanda ƴaƴa ku ana sai da ya bar ƴaƴa 130 ƴaƴansa an gane ku kamar yanda bayani ya gabata wani yakan iya cewa dai ai gaya ta mumini ya auri mace hudu yaya za a yi mace hudu su haifi ɗiya 130 kuma Anas ba auri ba yake yana saki wancan lokaci ne na kuyangu kana iya rubon baiwa in ta kai 1000 a matsayin naka ne zaka iya kusantar su kuma duk baiwar da kake kusantar ta in ta samu ɗa ɗanka ne kenan don haka dai ba mamaki ƴaƴa 130 Allah ya azurta su da shi sannan kasancewar kuma ga dukiya sannan kuma kasancewar manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya sanya aljanna ce makomar shi to shine anan yake hakaito mana cewa ga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan zai shiga ban daki wannan kuma ya nuna addu'a ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace ya lazumce ta iya rayuwarsa duk a lokacin da zai shiga ban daki to ga addu'a da yake kuma ita wannan addu'a kar mu fahimci cewa an kayyade mu dole sai da yaran larabci idan ba za ka iya zawwa da lafazinta a yaran larabci sai ka ce zan shiga ban daki da sunan Allah kenan shine ma'anar bismillahi sai ka ce ya Allah ina neman tsari da kai dangane da mazajen aljannu da matayensu ya Allah ina neman tsari da kai dangane da mazajen aljannu da matayensu domin ita addu'a ba a kayyade mu ba cewa dole sai da yaran larabci duk yaran da ka iya da shi za ka yi addu'a kamar yadda bayani ya gabata karatun alqur'ani dole shine ko ma wane yare kake ji bai ya halatta ka karanta alqur'ani sai da yaran larabci domin da yaran larabci ya sauka iya abinda za mu fa'idanta a cikin wannan hadisi kasancewar wannan addu'a dai matsayinta sunna ce wadda take mustahabba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da musulmi zai shiga ban daki domin biyan bukatarsa in ma yin bawali ko kuma bayan gari ko wanka zaka yi to an sunnanta maka kai wannan addu'a domin ka samu aminci dangane da mugunta ta shaidanu mazajensu da matayensu domin shi duk wani masharrancin aljani to ba shi da wurin kwanci illa wurin kazanta don haka malamai suka ce galibin rashin lafiya da cututtuka na tabin aljani ana kwasu su ne daga bandaki da sauransu to don haka wannan addu'a kuma kariya ce wannan kenan me yake nuna mana daukan matakai kafin abu ya faru wannan kuma al'amari ne wanda yake na Ubangiji tabaraka wataala shi ya shar'anta mana mu dauki matakai akan irin waɗannan abubuwa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ashe wajibi ne musulmi ya nisanci dukkan wata kazamta da duk wata najasa ya dau matakai game da duk abin da zai tsiratar da shi game da wata kazamta dan haka anan hu neman tsari ne kake na Ubangiji tabaraka wataala dangane da miyagun shaidanu dan haka kenan duk wani abu wanda yake na kazamta dole musulmi ya nisance shi sannan wannan kuma yana nuna mana cewa iya yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance a iya rayuwarsu suna bibiyar halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganunsa da ayyukansa domin su rawaito ma al'umma cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata akan shi dan haka Anas yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a duk lokacin da zai shiga ban daki ga addu'ar da yake. Wannan kuma yana nuna mana ashe dukkan bayi gaba daya kowa mabukaci ne zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala domin Allah ya bashi kariya dangane da abin da zai cutar da shi. Dan haka anan inda akwai wanda ya isa ya kare kanshi dangane da duk wani sharri da wata mugunta, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine na farko. To amma gashi a matsayin shi na fiyayyen halitta neman tsari yake da Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da mazajen shaidanu da matayensu dan kada su cutar da shi. Kenan ba wanda ya isa ya ba bawa kariya dangane da duk abin da yake jin tsoron cutarwarsa illa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Don haka hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya tarayya da Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin wannan al'amari janyo amfani ko kuma ije cuta. Kamar yadda yake cewa qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada illa balagha minallahi wa risalati alaya. Kamar yadda Ubangiji ta'ala shi kadai ne yake ba bawansa kariya amma shi ba wanda ya isa ya bashi kariya. Kamar yadda yake cewa qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Ubangiji ta'ala shi yake ba bayinsa kariya kuma shi ba a bashi kariya. Dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman kariya ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da mazajin shedanu da matayensu domin su halitta ce wanda mu Allah bai halitta mana ba, idaniyar za ta iya hango su amma su suna ganin mu. To dan haka anan dole ne mu nemi tsari na Ubangiji tabaraka wa ta'ala game da su. Dan haka akwai wata ziyada wadda take zawwa akan wannan addu'a amma bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. So da yawa zaka ji Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi wa min ar-rijsin najisi wa min ash-shaytanir rajim. To wannan ziyada wa min ar-rijsin najisi wa min ash-shaytanir rajim mai da ta gefe bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Iya abin da ya inganta bakin wal khaba'ith. الحديث الثالث عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا لقبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراهيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. Abu Ayyub Al-Ansari Allah ya karamasa yadda wanda ya shahara da wannan kinaya tashi amma sunansa na hakika shine Khalid ibn Zaid ibn Kulayb Al-Ansari Al-Khazraji An-Najari wanda ya halarci yakin Badar da duk sauran yake-yaken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, kuma yana daga cikin mutum 83 waɗanda suka halarci daren Aqaba wanda yake na biyu wanda suka kulle yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan za su bashi kariya irin yadda suke ba matansu da ƴaƴansu kariya idan ya kauro zuwa Madina, wanda kuma duk iya abin da suka mallaka da rayuwarsu suka sadaukantar da su gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin Madina, iya wanda manzon Allah ya sauka a gidan shi shine Abu Ayyub Al-Ansari. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka kwana da kwanuka kafin ya gina mahallinsa ya gina masallaci. Don haka kasancewar bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma birnin Sham, a can ya zauna har Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 50 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu idza ataitum ragaiba, wato idan kun je ma kurami. Abinda ake nihi da alga'id, wato an ciro shi ne daga alguda. Idan aka ce alguda ko kuma alga'id, wato shine kurami. domin duk mutumin da yake da hankali da nutsuwa idan zai biya bukatar shi sai ya nemi wuri wanda yake nutsatsi wanda yake fakkake dangane da idanun jama'a to dan haka wannan dabi'a ce da al'adar su a duk lokacin da mutum zai biya bukata sai ya je ya nemi wani kurumi inda ba wanda ke hango shi sannan ya je ya ba wani ko bayan gari to dan haka kasancewar ita kuma shari'a ta musulunci shari'a ce wanda ta gaji ladabtar da jama'a duk wani abu wanda ake kyamar ambaton shi to ba a bukatar a fito hili a bayyana sai dai a yi kinaya yanzu anan abinda dan adam yake fita daga jikin shi na kazanta bawali ko bayan gari shine anan ake masa kinaya da cewa al-ga'ib ma'ana kurumi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa auja'a ahadun minkum minal ga'id wanda asali in aka ce al-ga'id ba suna bane na bayan gari kuma ba suna bane na bawali kurumi shine ake kira da ga'id to amma saboda kasancewar biyan bukatar da ake zuwa a yi mutum yayi bawali ko bayan gari sai aka ambaci bayan gari da cewa al-ga'id wanda kasancewar irin wannan ladabi ubangiji ta'ala ya ladabtar da mu a cikin al-qur'ani ayoyi sun wuce a lissafa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa uhilla lakum lailatas siyamin rafasu ila nisa'ikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashuruhun al-aya anan kaga saduwa tsakanin ma'aurata shine ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin arrafasu shi lafazin arrafasu fada wanda take mai muni to amma anan ubangiji ta'ala sai yayi amfani da wannan lafazi akan saduwa tsakanin ma'aurata yanzu can da yace fal'ana bashuruhun lafazin bashuruhun ma'khuzun ne minal mubashara mubashara shi kuma an ciro shi ne daga albashara idan aka ce albashara ita ce fatar jiki ubangiji ta'ala yace fal'ana bashuruhun ma'ana a yanzu Allah yace ku hada jiki tsakaninku da iyalanku me yake nihi da ku hada jiki shine saduwa an halitta mu a dare wanda yake na Ramadan kamar yadda saduwa tsakanin ma'aurata wani lokaci ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin almasu shi kuma lafazin almasu a yare na larabci shine shafar abu kamar yadda ubangiji ta'ala yace la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw takridu lahunna farida me yake nihi ma lam tamassuhunna wa matukar wai ba ku sadu da su ba sai Allah yayi amfani da lafazin almas wani lokaci Allah yayi amfani da lafazin allamsu a can da yace aula maskumun nisaa wani lokaci yayi amfani da lafazin al-ifba kamar yadda yake cewa wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afba ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan ghaliza wani lokaci sai ya amfani da lafazin al-gashiyan falamma ta gashya ha hamalat hamlan khafifan fa marrat bi don haka ita musul shari'a ta musulunci bata gaji ba rashin kunya kace ai kai baka kunya bayani zaka yi a fili kowa ya gane me ake nihi malaman larabci suka ce al-labibu man yafhamu bil ishara me hankali shine yake fahimta asal a sanadiyar nuni a duk abin da zaka ma mutum dungu inda yana da hankali zai iya gane inda aka sa gaba ba a buƙatar cewa duk wani abin da ake jin kunya ko abu wanda yake na kazamta na kyama a ce sai mutum ya fito fili ya fada to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ataitumul ga'ida ma'ana idan kun je kurami kenan domin neman biyan bukata manzon Allah yace fala tastaqbilul qibla kar ku sake ku fuskanci al-qibla bi ga'idin wato a lokacin da za ku yi bayan gari wala bawlin ko kuma bawli sai ya ce wala tastadbiruha kuma kar ku bata baya a wannan lafazi da aka ce bi ga'idin wala bawlin to idan wanka ne mutum zai yi shin ya halatta ya fuskanci al-qibla ko ya bata baya kwarai da gaske saboda anan an kayyade mana cewa duk lokacin da za ka yi bayan gari ko za ka yi bawli to baya halatta a matsayinka na musulmi ka fuskanci al-qibla me ake nihi da al-qibla anan ita ce ka'aba sai yace wala tastadbiruha kuma kar ku juya mata baya sai yace walakin sharriqu aw garribu manzon Allah yace sai dai ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma wannan kasancewar jumla ta farko da yace idan kun je kurami domin biyan bukatar ku kar ku fuskanci al-qibla da bawali da za ku yi ko kuma bayan gari wannan dukkan wasu mu'minai gaba ɗaya ne manzon Allah yake ma magana har zuwa kiyama to wannan magana da yace walakin sharriqu aw garriqu wannan take banci mutanen Madina da duk waɗanda suka tsaya matsayin su kamar mutanen Yaman da mutanen Sham domin ita Madina tana arewacin Makka mutanen Madina idan za su yi sallah alqiblar su ita ce kudu kudu suke kalla an gane ko domin kasancewar kenan su suna arewacin Makka to dan haka kasancewar shi dan Madina da dan Yaman da dan Sham baya halatta idan zai yi bayan gari ko zai yi bawali ya kalli kudu ko ya kalli arewa domin idan ya kalli kudu ya fuskanci Ka'aba idan ya kalli arewa kuma ya bata baya shine manzon Allah yake cewa walakin sharriqu aw garriqu sai dai ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma su mutanen Madina da duk waɗanda suke wannan yanki kenan wanda alƙiblar su a kudu take ko kuma a arewa to su baya halatta su kalli kudu ko arewa sai dai su kalli gabas ko yamma to amma mu da muke nan alƙiblar mu a gabas take kenan mu baya halatta mu kalli gabas baya halatta kuma mu kalli yamma kenan mu sai dai mu kalli kudu ko kuma mu kalli arewa Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ikara masa yadda sai yake cewa faqadimna shama yace sai muka gabaci birnin Sham an gane ko wanda bayani ya gabata wanda a ƙarshen rayuwarsa ya koma birnin Sham fa wajad wadda Sham a wancan lokaci ta hada garuruwan nan kamar guda hudu a farko dai akwai Palestine akwai Lebanon sannan akwai Syria sannan akwai Yarrani waɗannan su ne ake cewa biladush Sham a wancan lokaci wanda kuma lafazin Asham a yau yake banta da Syria ita kadai ce ake cewa Sham a yau amma a wancan lokaci wannan yanki gaba daya Palestine da Lebanon da Yarrani da Syria su ne ake kiran su da biladush Sham sai yace fa wajadna marahi da kad buniyat nahawar Ka'aba sai muka samu wato ban dakin su lafazin marahid jam'i ne na mirhad idan aka ce mirhad wurin da aka tanada domin yin wanka to dan haka amma sai suka fada da wurin da aka yi shi domin yin bawali ko bayan gari shi ma suna kiran shi al-mirhad amma wanda asali idan aka ce al-mirhad ba wurin bawali bane ba wurin bayan gari ba wurin da aka tanade shi domin yin wanka shine yace fa wajadna marahida yace sai muka samu masaikin su kaduguniyat na hawal Ka'aba yace an gina su suna kallon wajen Ka'aba ma'ana suna fuskantar Ka'aba wanda kasancewar wannan kuma a jahiliyar su ne aka gina domin bayan an ci Sham da yaki an bude ta za zamanto daula ta musulunci jama'a ta sahabbai suka kauracen sai suka samu ashe duk masan su kawai an gina su suna fuskantar Ka'aba me yace fanan hariqu anha wa nastaghfirullah azza wa jal sai mu dan karkace idan mun tsugunna sai mu dan karkace ma Ka'aba an gane ko mu dan kallu sukurwa yace wa nastaghfirullah azza wa jalla sannan kuma sai mu roki gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala akan takaitawar mu da kasawar mu kamar yadda bayanin zai zo nan gaba wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suke gani ba bambanci a dokar daji ko a cikin gida ma'ana wurin da aka yi kewaye ba bambanci dangane da haramcin fuskantar alƙibla ko ba ta baya don haka a nan shi Abu Ayyub yake cewa da muka samu irin wannan masaina su an gina su suna fuskantar Ka'aba yace fa nan hariqu anha sai mu dan karkace musu wa nastaghfirullah azza wa jal sannan sai mu roki gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan a takaice yana nuna mana al-hurma ta Ka'aba don haka tana buƙatar a girmama ta a darjanta ta don haka aka haramta mana fuskantar Ka'aba ko ba ta baya a duk lokacin da mutum zai biya buƙatar sa wannan kuma yana nuna mana kasancewar ana buƙatar malami duk lokacin da ya san ɗalibansa suna da buƙatar wani abu wanda yake na ilimi ba sai sun ce a karantar da su ba zai karantar da su saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma wanda ya masa hatan baya akan haka manzon Allah ya buɗe baki ya ce musu idza ataitumul ga'ida idan kun je biyan buƙatunku manzon Allah ya ce to kar ku fuskanci alƙibla kuma kar ku bata baya kaga abu ne wanda suke da bukatar shi basu nema ba manzon Allah ya karantar da su yace ga yanda za ku yi sannan wannan kuma yana nuna mana iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance akan shi na tsayawa tsayin daka dangane da bayyana ma al'ummarsa dangane da dukkan wasu hukunce-hukunce na addini wannan kuma yana nuna mana ashe duk wasu mutane waɗanda suke masu daraja mutanen ƙwarai a kullun iya abinda suke kallo game da kawunan su shine kasawa dan haka anan shi Abu Ayyub yake cewa fa nana harifu anha wa nastaghfirullah azza wa jal sai mu dan karkace kuma sai mu roki ubangiji tabaraka wa ta'ala wato gafara mu je wannan hadisi kenan sai mu gama da bayanin da yake kan shi al hadithu rabi'a ashir انا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصه رضي الله عنها فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه عبد الله بن عمر الله يكرم مسي يدا كيچوا wata rana na hausuran Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana gidan Hafsa inda take zaune ɗakin ta kenan daga cikin ɗakunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tanada musu to shi Abdullahi dan Umar da yake daman dan uwa ne wanda yake na Hafsa shakikin ta ne ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan tsoro fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqdi hajatahu yace sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsugunni yana biyan bukatar shi a cikin bandaki kasancewar bandaki ne wanda yake budadde kuma anan shi fa ba da nihi ba kawai dai bukatun shi sun kai shi gidan Hafsa kuma ya hausuru domin wasu bukatun shi to kai tsaye kawai wayewaya wanda yake sai ya hango gangan jiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba gaba ɗayan shi bane gani ya ga gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsugunne yana biyan bukatar shi shine yace mustaqbila sham yana mai fuskantar sham an gane ku sai yace mustadbiral ka'aba kuma yana mai ba ka'aba baya kenan ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kallo tunda mun ce Madina ita tana arewacin Makka kenan su ƴan Makka ina suke kallo kudu suke kallo kenan ita Sham ita kuma tana kudancin wato shine Madina kenan anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mustaqbil Sham kenan yana mai fuskantar Sham kenan ya fuskanci arewa sai yace mustadbiral ka'aba sannan kuma yana mai ba ka'aba baya kenan bayan shi kuma yana mai fuskantar kenan bangaren kudu kamar misali yanzu in ka dauki cewa nan ita ce Madina kenan nan misali kudu shine kenan al-Qibla nan kuma kenan Sham ita a wannan bangare take arewacin Madina take shine yace mustaqbil Sham yana mai fuskantar Sham domin su mutanen Madina idan za su yi sallah kudu suke kallo domin al-Qibla a kudu take to anan kenan ita al-Qiblar ya bata baya kenan yana mai kallon arewa kenan arewa ko anan Sham take kin wannan Baitul Maqdis to akan wannan hadisi shine wasu malamai suka tafi akan cewa ashe idan akwai kiwaye ya halatta mutun ya fuskanci al-Qibla ko ya bata baya kamar yanda anan shi Abdullahi dan Umar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba al-Qibla baya sannan kuma ya fuskanci wato birnin Sham illa kasancewar maganganu kusan takwas ke akwai na malamai dangane da fuskantar al-Qibla ko kuma bata baya don haka dai maganganu waɗanda suka fi kusa anan magana ta farko wadda ita ce malamai suka rinjayar da ita kasancewar idan a cikin dokar daji ne to baya halatta ka fuskanci al-Qibla ko ka bata baya sai dai idan akwai wani shamaki tsakaninka da ita kamar yanda hadisi ne sahihi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana cikin tafiya sai ya durkusar da wato raƙuminsa da ya durkusar da raƙuminsa sai ya tsugunna yake bawali ya fuskanci al-Qibla sai wani almajirinsa Marwan al-Asfar sai yake ce masa shin ya aba abdurrahman shin ba a hane mu ba dangane da fuskantar alƙibla ko ba ta baya sai abdullahi dan umar yake ce masa kasancewar wannan in babu wani abin da zai sha makanci tsakaninka da alƙibla shine aka haramta amma matukar akwai abin da zai zama shamaki tsakaninka da alƙibla to babu laifi zaka iya fuskantar alƙibla ko ka ba ta baya wanda kuma dalili na biyu shine dai wannan hadisi na kasancewar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba alƙibla baya kuma ya fuskanci sham to tare da cewa magana ta biyu wadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi ya tafi akan haramci kwata kwata koda a cikin gida ne akwai kewaye bayya halatta ka fuskanci alƙibla ko ka ba ta baya wanda kasancewar ya zo da dalilai masu yawa akan haka wanda dalilin da ya kiyasta akan haka akwai dalili ingantacce wanda yake nuna haramcin musulmi duk lokacin da zai yi tuhi ko kuma mu ce zai yi kaki haramun ne ya fuskanci yayi kaki a bangaren alƙibla kamar yanda hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man tafala tijahal qibla jaa yawmal qiyamati wa taflatuhu baina aynayhi duk mutumin da yayi kaki yana mai fuskantar alƙibla to a ranar kiyama zai tashi kakin shi yana tsakanin idanunsa wannan kuma dalili ne wanda bai bambanta tsakanin masallaci da ba masallaci duk da cewa akwai riwaya da ta kayyade cewa a cikin masallaci in zaka yi kaki bayya halatta ka fuskanci alƙibla to illa kasancewar wannan dalili yana nuna ko a masallaci ko ba a masallaci ba kake haramun ne in zaka yi kaki ka fuskanci alƙibla to dan haka anan kuma kaga a masallaci ko ba a masallaci ba kasancewar ta kan iya yiwuwa akwai shamaki tsakankaninka da shi to dan haka anan yace kenan bayan gari ko ba wani kenan min babu aula shine yafi dacewa dangane da haramtawa mutun ya fuskanci alƙibla koda a cikin kewaye yake ko kuma ya bata baya illa kasancewar duk dalilan da ya kawo almajiransa sun masa bita da kulli akan wannan magana dai mafi rinjaye kamar yanda irin su Ibn al-Usaymin da sauran malamai suka tabbata akan haka wanda kuma wannan dalili na Ibn Umar shi yake tabbatar da cewa in a cikin gida ne to ba laifi mutum zai iya fuskantar alƙibla ko kuma ya bata baya amma in a dokar daji ne bayya halatta ya ba alƙibla gaba ko ya bata baya tare da cewa in ma a cikin gidan ne a matsayin mu na musulmi ya kamata in za mu yi masai kar mu yi yanda za ta fuskanci alƙibla a dan karkata ta yi zamanto ta kalli kudu ko kuma ta kalli arewa wannan shine ka'ida ko da an yi ta tana fuskantar alƙibla ko tana bata baya to lokacin da za ka tsugunna to kai irin na Abu Ayyub me yake cewa muna dan karkacewa sannan kuma sai mu roki gafara ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala جاءنا حديث سنه كتاب الحديث الخامس عشر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وانزا فيستنجي بالماء الانزا الحربة الصغيرة wato Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shiga ban daki idan zai shiga fa ahmilu ana wa gulamun nahawi idawatan min ma'in wa anaza ko kuma mu ce yadkhulu al-khala'a idan zai shiga wurin da ke nihin biyan bukatarsa sawa'an a gida ne ko kuma a daji ne yake cewa ni da wani yaro sa'ana yace sai mu dau wato shine koko wanda yake na ruwa shi lafazin idawa wani dan koko ne suke yin shi ana amma da fata suke yin shi ainihin shi ake sanya ruwa a cikin shi domin yin arwalla da sauransu shine yace fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza yace ni da wani yaro sa'ana sai mu dau idawatan min ma'in wato wani koko wanda yake na ruwa wa anaza wato da dan kwagiri abinda ake nihi da anaza wani dan mashi ne wanda mutanen Habasha suka shahara da yin shi mutanen kenan Ethiopia wanda gora ce ake yin ta amma bata kai ba tsawon goran mashi sannan sai a masa tsini wanda kasancewar kayan yakin su ne na can kamar yanda Ibn Sa'ad a cikin littafin sa Al-Tabaqat ya rawaito cewa An-Najashi shine ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wato wannan kwagiri wanda su kayan yakin su ne wanda suka shahara da shi to sai ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana cikin halin bulaguro yana tare da wannan kwagiri me yasa saboda in ya je biyan bukatar shi ana caka shi idan aka caka shi sai a sanya kamar wani kyalle haka kamar a daji inda babu itace sai ya zamanto kenan ya kare shi dangane da idanun mutane idan zai biya bukatun shi to shine Anas dan Malik shi yake dauke da kwagirin sannan shi wannan yaro karami wanda yake sa'an shi shi yake dauke da wannan kuku wanda yake na ruwa huta ta ruwa shine sai ya ce fa yastanji bil ma'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai yayi tsarki da ruwa wannan kasancewar hadisin malam ya shigo da shi dan nuna mana cewa tsarki in ma kai da duwatsu kamar yanda hadisi ya gabata an gane ko ko kuma mutum yayi da ruwa wanda kasancewar akwai wasu daga cikin magabata waɗanda suke ganin cewa abin aibi ne a matsayinka na namiji kai amfani da ruwa domin gusar da bawali ko bayan gari to wannan kasancewar dalili ne tabbatacce dan haka al-Imam al-Bukhari babu yayi na musamman a cikin littafin sa wato shine babu listin ja'i bil ma baban da ke bayani dangane da yin tsarki da ruwa dan haka anan kasancewar shi Anas yace ruwa muke dauka mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya gama biyan bukatun shi manzon Allah ya dauki wannan ruwa ya tsarki da shi dan haka malamai suka ce in ma kai da dusi a matsayin ka na namiji ko kuma kai da ruwa amma ita mace dole ne ruwa shine wajibi a kanta to dan haka kuma malamai suka ce ba bambanci yi da dusi ko yi da ruwa tare da cewa wasu malamai sun fifita ruwa akan yi da dusi me yasa shi dusi zai dan gusar da najasa amma ba zai gusar da ita gaba daya amma shi ruwa wannan tabbas ne zai gusar da dukkan wata gazanta illa kasancewar wasu malamai suka ce ka sanya dutse da farko sannan ka biyo baya da ruwa to wannan shi yafi amma kasancewar babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce wanda yake nuna cewa an fi so mutum ya hada tsakanin dutse da ruwa dan haka ma malamai suka kilga cewa wannan shi shigi ne a cikin addini an gane ko in ma kai amfani da dutse ko abin da ke tsayawa matsayin dutse shine kamar takarda wanda ake amfani da ita domin gusar da najasa ko wani icce ko wani wannan to dan haka shine anan malam ya shigo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yaje biya bukatar shi yana amfani da ruwa wani lokaci kamar yanda shi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda rawaito wannan hadisi dan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.